Dalilum ma aduniya bauta dalilum ma aduniya jenan dalilum ma aduniya bauta dalilin ka fala hiratin ranar turmo sun da kamanga rowace mata kishiyar kyauta dalilin mu a duniya bauta dalilin ka bala hiratin ki ranar turmo soso da kamanga shirka ce mata kishiyar bauta dalilin mu a duniya bauta dalilin mu a duniya kenan da ko sha daya ko uku duba zaka kake tubu akwai mara ya girke sama babu almara lissafin kasa zaka san mara ko ko fitara ne a san banka nan ma kaga ashe akwai mara shine wanda raga gari tambar shi dake da hakin amar bauta zababbe kibula ta mai bauta shi ya fike makura fagen bauta shi son annabi martabar kowa kaunar annabi shi shigen gata alaye na mujtaba haske sahabban annabi da hasrata Allah ba mu muwafuka kullun karmi bautar rai rashin gata bautar mai duka dai farilla ce don shi rabbil alamin yake iwa wani shi fakar kwashirka ce tawili ba gunda za shi bage amfanin bautar na mai ne kai dai niyyar nan ka tsarkake ya alhadi bar mu kan daidai babu sumi gumma su yin bauta da sama za ta haɗe da ƴan kansai ba ma amfanar da Allah ba da kasa ma ta haɗe da ƴan sammai ba a tutar nan ga Allah ba yayo komai bisa yadda su bai shawarci abin halartar ba don haka komai kwai hisabinsa karmi wasa kan batun bauta ni dai ranar can nake tsoro ni dai ranar can nake tsoro ni dai ranar can nake tsoro wannan rana tana da mutane ranar yin daidai da aikin mu ga aikin duk babu sai shauni in za a yi bin kwadabin kwakwa ma'aikatan tanwa a nuɗa ne sai jin kai da gaman katara ba domin mun gaji ya fagen bauta dalilin mu a duniya bauta
more music at houseofsongs.com
dalilin mu a duniya kenan.